wanda yake wani gari ma zai iya saurara ya ji. To kuma gashi shi mai recording bai zo da wuri ba, ya zo a makare. To ban san ya za a yi ba, za mu shiga cikin karatunmu da muka saba ne ko kuma a'a za mu dawo farkon littafin. To za mu dawo farkon shi wannan littafi. Gabanin mu shiga cikin littafin muna da ainihin bayanai guda biyu. Bayanin farko ya shafi shi al-Imamul Bukhari. Waye al-Imamul Bukhari? Sannan bayani na biyu ya shafi shi littafin al-Adabul Mufrad. Me ake nufi da littafin al-Adabul Mufrad? Sannan kuma me matsayin littafin, me littafin ya kunsa na ilimi? To duk da yake a darasin da muka fara a wancan lokaci mun gabatar da bayani mai dan fadi kan shi Imam al-Bukhari, to amma wannan ba zai hana mu ƙara ainihin maimaitawa ba. Al-Imam al-Bukhari bayani a kansa ya kasu ta ɓangare uku. Ɓangaren farko shi ne an-nasab, dangantakarsa. Ɓangare na biyu al-mawlid, wato wurin da aka haife shi. Ɓangare na uku ya shafi an-nasha'a, wato tasowarsa, yaya ya taso, da wani irin tsari ya taso. Al-Imam al-Bukhari shi ne al-Imam al-Humam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira bin Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari. Wato wannan shi ne nasabarsa, dangantakarsa, shi ne Muhammad dan Isma'il, Isma'il dan Ibrahim, Ibrahim dan Mughira, Mughira dan Bardizba. To al-Bardizba wannan lafazi ne wanda mutanen Bukhara suke amfani da shi, wato lafazin ce Bukhariya, amma ma'anar Bardizba a harshen Larabci a cikin lugha ana nufin az-zarra, wato manomi wanda yake mai yawan noma, da sai a ce masa Bardizba. Wato mahaifin Bukhari shine Isma'il, kakansa Ibrahim na farko kenan, kakansa na biyu shine Al-Mughira. To shi wannan kakan Bukhari na biyu wanda shine Al-Mughira, wato ya kasance mutum ne shi ba majuse, sai Allah ya kaddara musuluntarsa a hannun ainihin Al-Yamani Al-Ju'fi, wanda shi Al-Yamani Al-Ju'fi wali ne na garin Bukhara. Ina ba ta muna gane ba, sai zanto ya musulunta a hannunsa. To kaga sai ya gashe sassalar Bukhari gaba daya musulmai ne kenan. To Imam al-Bukhari akan ce masa al-Bukhari saboda nisbatun na ila Bukhara, yana dangantuwa zuwa ga garin Bukhara, shi yasa ake kawo ya unnisba a ce al-Bukhari. Shi kuma garin Bukhara ɗaya ne daga cikin garurrukan Rusiya, Rasha kenan. Don haka Imam al-Bukhari ba Balarabe bane, Bature ne, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta shi, ya bashi ilimi na hadisi, irin ilimin da a bayansa dai ba a tsammanin akwai wani wanda ya makusance shi balle ya kai shi. Sannan an haifi shi al-Imam al-Bukhari a ranar Juma'a bayan sallar Juma'a, a ainihin daren 13 ga watan Shawwal. Hijira tana da shekara 194, aka haife shi 194. To kun ga idan kun duba wannan sai ku ga akwai abin mamaki. Duba ga shekarar da aka haifi shi Bukhari, hijira tana da shekara 194. To kaga Bukhari ya riski ƙarshen ƙarni na uku, wanda ka ƙarni na uku yana daga cikin ƙarnuka fiyayyu mafiya alkhairi. Ƙarni na